الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وإن لك لأجرا، وإن لأجرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لأجرا للليل عادة غير ممنون بابين ينكي وابلك يتبت غريكا mana kana da matsayi wajen ubangiji wanda bashi da iyaka, maqlu'in ba wanda za a yanke ba. Mana wannan ladan da ake nufi ba irin ladan da za ka yi aiki a baka lada bane. Annabi shi matsayi ne tsakaninsa da Allah, shi ba lada yake nema wajen Allah ba, a matsayi ne ake kara masa duk iftawan ido ko kuma duk second Allah yana ninninka matsayinsa yana kara masa. Haka tsakaninsu yake. Wa innaka ya rasulullahi kai dinnan la wallahi ala khuluqin kana kan dabi'u azimin masu girma. Kaga nan sai da aka karfafa bayan an yi rantsuwa farko nun wal qalam ya kasake rantsuwa, to sai dama nan din ake so a kai. Yawa ana so dama a kawo a fadi halayen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama, shine wancan rantsuwa ta farko da jawabin rantsuwa duka ana so a gaya mana waye annabin sallallahu alaihi wasallama. Shine da aka zo akan abin da ake bukata, sai Allah ya kawo wabi na tawkidi na karfafawa, ya kawo inna ta tawkidi ta karfafawa, ya kawo kaful kitabi innaka, ya kawo lami na rantsuwa na tawkidi, sannan ya kawo yayi amfani da harafi wanda ake ce masa aladin nan, harafin jarra ne amma harafi ne wanda shi dama duk yawan shi duk inda aka sashi daukaka ne. Sannan ya kawo halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lala azimin akhbara al-jalil tabaraka ta'ala, ubangiji mai girma ya bada labari anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi Muhammad ala khuluqin azimin yana kan hali mai girma. Barar Aisha tana na Aisha tace da aka tambaye ta ya halayen annabi suke wanda Allah ya fara a Qur'ani, ta ce kana khuluquhul Qur'ana. Halayen annabi ka dubi Qur'ani, in ka dauki Qur'ani, Qur'ani shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka halayen annabi ba sa rabuwa da Qur'ani, Qur'ani ba ya rabuwa da halin manzo Allah. Man ahabba an ya'rifa khuluqa Muhammadin, duk wanda yake so ya san halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra al-Qur'ana, ya karanta Qur'ani. In ka karanta Qur'ani zaka gane halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi muridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man yaftanga wara'a dhalika ulaika hum al-'adun walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika hum al-warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun. Halayen annabi kenan. Hadhihi wajannan halaye akhlaqu Muhammadin sunne halaye manzo Allah sallama, akhlaqu Muhammadin al-Qur'anu, halaye manzo Allah sallama sunne al-Qur'ani. Kullu ma umira bihi ma amara bihi al-Qur'anu yaqumu bihi, duk abinda Qur'ani yayi umarni da shi manzo Allah sallama yafi kowa tsayawa yayi wannan abun. Wa kullu ma naha anhu al-Qur'anu, duk abinda Qur'ani ya hana yace kar ayi, lam yaqram minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mazala ba zai kusanci wannan abin ba, ko ya yake komin dadin sa baya so. Bal al-Qur'anu huwa aynu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kai in kana so ka gane waye Muhammadu ka nemi Qur'ani. Al-Qur'anu ma'nawiyyun wa Muhammadu hissiyyun, shi Qur'ani karantawa ake yi na ma'ana ne, shi kuma annabi jiki ne ana kallonsa, shi ne kawai bambancinsu. Amma duk abinda Qur'ani yake kunshe da shi haka Muhammadun ma yake. فكل ما في القران فهو في محمد صلى الله عليه وسلم duk abin da yake cikin qur'ani shi yake cikin annabin kuma hatta annaka idza tafakkarta har in kai tunani tajidu anna alqur'ana tashakhasa fi muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib zaka ga alqur'anin kansa kaman yayi jiki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam hadha ma'ana ma'anan wa hadha hissun zaka ga wannan a ma'ana ne shine qur'ani annabi kuma a ganin ido ne gashi nan jiki ne ja alqur'anu makhsusan qur'ani yazo an kebance shi ne bi wujudi muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib samun annai muhammad dan abdullah dan abdul muttalib shine aka kebance zuwan qur'ani ba don annabi yazo ba qur'ani ba zai zo ba ta jama fi jami' akhlaqil anbiya'i dukkan halayen annabawa sun tattaru a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u lahum makarimul akhlaqi annabawa suna da halaye manya-manya wanda Allah yake bonsu da su to waɗannan halaye duk suna cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin tafawatu fi badil akhlaqi amma su annabawan sun tsere wa juna a wasu a cikin halayen zaka samu wani yana da irin hali kaza da irin hali kaza amma wane yafi fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga wasu fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam safa'u adama sarkaka irin ta annabi adama tana nan a jikin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama shukru nuhin godiya irin ta annabi nuhu har Allah ya ce masa innahu kana abdan shakura tana nan a Muhammadu wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kullatu ibrahima annabi ibrahim Allah ya ce ya mai da shi badadi wa takazzalahu ibrahima khalilan wannan dadantakan tana cikin Muhammadu wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ikhlasu Musa annabi Musa mukhlisin Allah ya ce innahu kana mukhlisan ko mukhlasan wa kana rasulan nabiyya to wannan ikhlasin annabi Musa yana cikin Muhammadu wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabru ayyuba annabi ayyuba yana da hakuri Allah ya ce ni wal abdu inna wajadna sabiran ni wal abdu innahu awwabun wannan hakuri ne annabi ayyuba yana cikin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa zuhudu Isa gudun duniya irin na annabi Isa yana nan wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa Yahya gudun duniya irin na annabi Yahya yana nan a jikin Muhammadu wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sabrun wa shukrun Yusufa haburi da godiya irin ta annabi Yusufa tana nan a cikin Muhammadu huwa jama'a bainal magamain shi ya hada magaman nan gaba daya faftuliya al-awwalan fasabara wa udiya ni'mata akhiran fashakara farko Allah ya jarrabi manzo Allah sallama a matsayinsa wajen Allah nan da in annabi ya ce duk abinda baya so ma a shafe shi ma Allah zai shafe shi amma ya hakura akai ta jarrabansa akai ta jarraban mabiya bayansa sahabbansa akai ta wahalarwa wasu aka kashe ma wasu aka kashe su wasu akai ta azabtarwa duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana ta hakuri saboda me saboda hakuri irin nasa ya fi na annabawa daga karshen rayuwa kuma Allah ya bashi ni'ima farkon rayuwa ga matsi ga sun zauna shekara uku ma a gidan Abu Dalibin aka hana su fita ba wanda zai zo ya saya a wajensu ba wanda zai sayar musu duk abinda suka nema ba za a yi musu ba shekara uku abinda za su ci ma su dawo su rufa shi amma duk da haka annabi bai taba cewa a taba wani ba haka ya hakura sallallahu alaihi wasallama har lokacin ya wuce da ya wuce aka bar makka aka koma madina aka fara yabubuwa sai Allah ya bude ni'imomi na duniya aka yi ta kawo dukiya mutum ɗaya ya zo yana kallon dabbobi da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye sai mutumin yana kallon sai ya ce yanzu wannan dukiyar mutum ɗaya ne annabi ya ce kana so ne ya ce wa zai samu wannan bai so ba annabi ya ce na baka ɗari ya gudu ya tafi ya samu matarsa ya ce mu yi tirke na samu raƙuma ɗari Muhammadu ya bani ya je suka yi tirke ɗari ya zo ya ce to ya zo godiya da karɓan kuma abin da aka bashi annabi ya ce na ƙara maka ɗari ya koma ya ce to a ƙara tirke suka je suka ƙara tirke aka yi tirke 200 ya dawo ya ce na zo godiya da ɗaukan abin da aka bani ya ce na ƙara maka ɗari sai ya gudu annabi in ya bayar guduwa ake yi shi in ya bada kyauta ba wai ka tsaya ka gode ba, in ka ji mutum yana tsaya yana godiya kyautar ba ta kai ba, in kyauta ta kai ai ko kai kuka ko ka gudu. Ana bada wata kissa, wani mutum ne talaka ba shi da komai, yana cikin haka sai gidansa sai ruwa ya zo ya rusa gidan matarsa, ana cikin ruwan sai ta haihu ba shi da komai, ya rasa yadda zai yi, ya tafi wajen sarkin gari ya je ya samu sarki, sai ce sarki shi fa yanzu gaba ɗaya ma ba shi ya rasa ba yadda zai yi, matarsa ta haihu, ba magana abin suna ba, a abin da za su shi ma ba su da shi, matsuguni inda za su zauna ba su da shi. Sai sarki ce a kai shi masauki, sai a kai shi masauki aka je aka ajiye shi, ana ta kawo masa abin shi yana shi, yana tunanin to wannan menene kenan, sai da ya kwana uku a masauki, a sai sarki ya tura a je a tada gidan nasa a gina shi, aka je aka gina gida mai kyau wanda duk garin babu irin wannan gidan. Sarki ya ɗauki kayan da za a yi amfani da shi wajen suna da duk abin da ya dace, ya ce a kawo, aka kawo. Ita mata tana gani sun ce mata da tashi za a yi gini, a zo an yi gini, ana ta kawo mata komai, aka kawo. Sannan kuma sai sarki ya ɗauki shanu ɗari, ya ce a kai masa, shi kuma ya samu yadda zai yi shefe ne. Duk aka kai, da aka kai shi bai sani ba, an ɓoye shi can gidan sarki, an kai shi masauki. To sai da kwana uku ya yi, ya zo ya ce to yanzu tunda dai shi ba a she masa komai ba, ya zo ya ban kwana da sarki ne zai tafi ya san yadda zai yi. Sarki ya ce to je ka, ba ba shi komai ba. Ya yi ta mamaki, haka kawai in zo in gaya maka bukatata, maimakon ka taimake ni kawai ka je ka ajiye ni, kana kawo min abin shi yau shabin shi zai shiga. Ina ta tunanin matata da yayana, ban da gida, ban da kaza, ban da kaza. Shikenan sai ya tafi, da ya tafi ya dawo inda gidansa yake ya ga ya shi wannan gidan ba gidansa ba ne, ko ya bata ne, aka ce masa bai yiwa bai bata ba. To sai sarki shi a raka shi, ya sa wasu suka bi shi a baya, sai da ya zo zai wuce gida suka ce a gidanka ne ka shiga. Da ya shiga sai ya samu matattasa, ya samu an kawo abin shi na suna, abin da za a yi suna da shi, da abin yankan, da abubuwa na girke-girke, da rigunan yara, da ita suturar ta ita matar, da shi ma suturarsa, an jibge komai an cika a gidan. Ya ce a wannan kan matarsa ce, amma gidan nan ba nasa ba ne. Sai wanda suka zo rakiya suka ce gidanka ne, ya ce waye gida min gidan, suka ce sarki ne. Bayansa ma bari mu je bayan gidan nan, aka zagaya da shi bayan gida ya samu shanu ɗari a tsaye. Sarki ya ce a kawo maka ga wannan ko za ka yi shefe ne. Sai ya juya ya tafi zai je wa sarki godiya. Sarki da ya hange shi sai kar ku bashi ya ƙara so, in ya zo ba zai gode in ba zagi na zai. In kyauta ta yi yawa haukacewa ake, in ya haukace kuma in ya zo maimakon godiyar zagi zai yi, zai zo ya gunduma wa sarki a shar. Da sau ɗaya wani aka sarki ya ce a kar ku bashi ya ƙarasa, ku kore shi ya tafi, aka sallame shi ya koma. To wannan kan wani mutum ma kenan, balle shugaban halitta ya ce zai maka kyauta. Mutumin da ya yi kyautar wani ne a cikin sahabbai ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ba ni da abin shin dare, yau ba mu da abin shi ba abin da za mu dafa a gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya samu gari, garin sha'ir kamar kace garin alkama, gari haka a ƙwariya, wanda garin nan ba zai wuce kwano ɗaya da kaɗan ba. Annabi da ya kawo shi sai ya ɗauki hannunsa mai albarka sai ya ɗora akan garin, sai ce masa ga garin nan kuje ka je ka ba wa matarka tai ta muku girki, amma kar ta auna. Shikenan ya kai wa matarsa, sai tana ɗiba tana musu girki wata guda. Kullum shi suke shi da safe da rara da yamma, kullum girkawa ake, ko baƙi suka yi kuma na ake girkawa, garin baya ma raguwa. Ana nan bayan wata sai matar ta ce wannan wani irin garin ne da baya ƙarewa, bari in ga yawansa. Sai ta auna shi, tana aunawa da aka dafa shi kenan gari ya ƙare. Sai ya zo ya ce mata ka kashi she ni ta ƙare min gari. Annabi ya ce ta auna kenan, ya ce ta auna. Annabi ya ce masa da ba ta auna ba daga kanka har zuri'arka na ƙarshen duniya ba wanda zai saki neman abin shi. Wannan ya ishe ku sallallahu alaihi wasallam. To shine faftuliya awwalan, an jarabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon rayuwa, fa sabara yayi haƙuri. Haka yake ba wa mutane haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Haka akai ta haƙuri, wani a kace shi ma, wani kuma a kashe iyayensa a gabansa, ba yanda ba a yi ba. Irin su wannan Ammar, shi kace iyayensa aka yi, Yasir da matarsa, wa'udiyar ni'imata akhiran, amma daga ƙarshe Allah ya bashi duk abin da yake, duk abin da ɗan adam yake nema, aka kawo shi aka jibge shi gaban manzo Allah sallama. Fa shakara, nan kuma sai ya zama mai godiya, in ya kamfata ya bawa wannan ya tafi, ya yi arziki har abada. Ya kamfata ya bawa wannan, ya kamfata ya bawa wannan, haka ya yi tarbiya. Fali haza, saboda haka khadabahu alqur'anu, qur'ani yayi wa annabi magana sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani yace masa ulaika allazina hada Allahu fa bihudahu muqtadi, wayannan annabawa da na gaya maka ya rasulullahi, su ne waɗanda Allah ya shiryar ya ba su annabta, ya ba su halaye, manya-manyan halaye. Kai ma kai koyi da irin shiryarsu. Iqtada bihim, manzo Allah sallama ya yi koyi da annabawa fi ayi shay'in, a cikin komai. Shi ya sa ma har in wani abu ya faru ma Allah ya ce masa iya guri. Haka yan uwanka ulul azmi suke, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ulul azmi sun sha duk wahalan nan, sun sha irinta, su kai haƙuri. Laysa fi shari'ati, ba wai a shari'a kadai ba. Fa shari'atu nasikatu li shara'ihim, shari'ar manzo Allah sallama ta shafi dukkan shari'un annabawa, yanzu ita kadai ce ta saura duniya. Fala yumkinuhu an yaftadiya bihim fi shari'ati, saboda haka ba za a ga yawa annabi kai koyi da annabawa wajen shari'a ba, a'a kai koyi da su wajen halaye. Amma shari'a, ai shari'a ta shafi ta su. Walakin kulluhum jama'a makarim al-akhlaqi, dukkan su kowa ya tara halaye managarta, manya-manyan halaye. Wa kullu ma tafarraqa fihim ijtama'a fihi huwa sallallahu alaihi wasallam, duk halin da yake wancan annabi yana da hali kaza da hali kaza, da mu'jiza irin kaza da mu'jiza irin kaza, in aka tattara su manzo Allah sallama ya dauke su gaba daya, ya hada da nasa. Fa huwa fardun jam'un, annabi shi kadai ne kuma taro ne, shi kadai ne kuma taro ne. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, shi annabi Muhammadu ne shi kadai, kuma jami'ul anbiya'i, duk annabawa ne shi din. Shi annabi ne shi kadai, in ka dauke shi kadai Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama, in ka dauko ka tattara annabawa gaba daya, nan kuma shi din ne sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlaqu jami'il anbiya'i, halayen dukkan annabawa, wa kamalatuhum, da dukkan cika irin ta annabawa, wa makarimu akhlaqihim, da dukkan halayensu nagari, manya-manyan halayensu nan, fihi sallallahu alaihi wasallam, suna nan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fali hadha wasafahu alhaqu, shi yasa Allah ya sifaita shi, yace bi anna khuluquhu azimun, yace halinsa, halayensa masu girma ne. In Allah ya ce abu mai girma ne, to abin yana da girma. Haka al'arshin Allah da yake yana da girma, Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, ko rabbul arshil azim. Allah yana da al'arshi mai girma. To in Allah ya ce abu yana da girma, to abin fa yana da girma. Khuluquhu azimun, halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da girma. Li'anna al-insana lahu quwwatani, dan adam yana da ƙarfi guda biyu ne, quwwatun aqliyyatun wa quwwatun amaliyyatun. Dan adam yana da ƙarfi irin na hankali, dan adam kuma yana da ƙarfi irin na aiki. Aiki dai duk abin da ka tashi zaka yi, zaka iya yin sa, saboda ƙarfin gaba da Allah ya baka. Allah zai iya baka ƙarfi ya zama ko menene da ka tashi zaka yi shi, to wannan a aikace kenan. Sannan akwai ƙarfi na hankali kuma. Wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, quwwatuhu al-aqliyyatu, annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarfinsa na hankali, lam yastamilha qattu illa fil ilmi wal ma'rifati, annabi bai taba aiki da ƙarfinsa na hankali ba sai abinda ya shafi ilimi da sanin Allah, saboda ƙarfin hankalinsa ya wuce komai. In yace zai amfani da hankalinsa, to ba wanda zai iya gane komai. To shi yasa sai ya shawarci sahabbai,
washawirun fil amri, yakan tara sai ce ya za yi abu kaza da kaza, har abin da ya shafi cikin gidansa ma yakan tara sahabbai ya ce musu ya za a yi. Alhali kuma duk duniya Allah bai halice mai hankali irinsa ba, sallallahu alaihi wasallam. Wa quwwatul amaliyatu, ƙarfinsa na aiki kuma, lam yastamil haqqu illa fil fardi wal wajibi wal mustahabbi, shi kuma ƙarfinsa na aiki mutum a bashi ƙarfi a ce wane yafi kowa ƙarfi, to shi kuma annabi baya aiwatar da shi sai wajen bada farilla, bada wajibi, bada mustahabbi. Ma'ana ibada yake ƙara ƙarfinsa gaba ɗaya, duk ƙarfinsa nan shi ibada yake ƙara ta. Shi yasa wata rana Abdullahi bin Abbas ya zo da dare gidan ɗakin nana Aisha, da yake shi mata a gidan annabi ya tashi, to da ya zo sai ya samu annabi sallama ya fara nafila, shi ma yana da aurara, sai ce bari in bi shi. Kawai shi ma sai ya kabbara ya bi annabi sallama. Manzo Allah sallama da ya karanta Fatiha ya kammala, sai ya kama bakara. Abdullahi bin Abbas sai ce ina ji, ya fara bakara. Duk inda ya je ayar rahama sai ya tsaya ya roƙa, in ya samu ayar azaba sai ya tsaya ya nemi tsari, ya ƙare bakara, ya yi ruku'u. Da ya yi ruku'u, na ɗauka za mu ɗaga da wuri ne, sai na ga ruku'un nasa daidai da tsayin karanta bakaran ne. Da ya ɗaga daga ruku'u ya je sujjada, sujjadar ma tsayinta daidai karatun bakaran ne. Da ya tashi daga sujjada ya koma sujjada ta biyu, nan ma tsayinta daidai karatun bakara ne. Ya tashi, da ya tashi raka'a ta biyu, da ya karanta Fatiha sai ya kama Ali Imran, nan ma da ya karanta Ali Imran, nan ma duk inda ayar rahama sai ya tsaya ya roƙa, ayar azaba sai ya tsaya ya nemi tsari, ya ƙara suratu Ali Imran. Da ya ruku, tsawon ruku'un daidai karatun Ali Imran ne. Da ya ɗaga ya sujjada, sujjadodin dukansu tsayin Ali Imran ne. Da ya zauna ya ce ya yi sallame sai ya tashi, da ya tashi ya sake kabbara, ya sake yin karanta Fatiha, sai ya kama suratun Nisa'i. Abdullahi bin Abbas sai ce ina nan dai ina bi. Da ya kama suratun Nisa'i ya gama ta, ya yi ruku irinta, ya ɗaga ya yi sujjada irinta, ya sake sujjada irinta, da ya tashi da ya karanta Fatiha sai ya kama suratul Ma'idah sai na gudu. Ya ce kai karatun ka nan, wannan sallar taka ba mai karewa ba ce, sallallahu alaihi wasallam. To shi ƙarfin da Allah ya bashi na aiki a cikin aikin Allah yake yin sa, sallallahu alaihi wasallam. Amma al-haramu fala, amma duk abin da aka ce wannan ba kyau, ba za ka samu annabi a wajen ba. Al-haramu wal munkaru ma qaruba minhu ma qaddu, manzo Allah sallama duk abin da ake ce masa haram ko ba haramun bane amma ba a so abu kaza, ba a son sa, annabi baya kusanta wannan abin. Kullu quwwati al-amaliyati fil fardi wal wajibi wal mustahabbi, duk karfin sa na aiki yana kare shi cikin farilla da wajibi da mustahabbi. Wa kullu quwwati al-aqliyati, duk karfin sa na hankali yana kare shi cikin tunanin Allah da aikin da sanin Allah. Fil ilmi, a cikin ilimi, wa ma'rifatillahi tabaraka ta'ala, da sanin Allah. Fa qala ta'ala, ubangiji ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kana kan halaye manya masu girma. Wa fassara sallallahu alaihi wasallam haza, manzo Allah ya fassara wannan aya la'ala khuluqin azim din nan bi makarimil akhlaqi, halaye abin yabo su yake nufi. Qala manzo Allah sallama da yazo fassara su, ya ce abin da ake nufi da hali na gari mai kyau shine an tafuwa an manzala maka, in mutum ya zalunce ka kace ka yafe. Wata sila man kada aka mutum ya ce bazan zo wajen ka ba, to kai ka je, in ka je masa ba shikenan ba. Wato ni ya man haramaka, in mutum ya ce bazai baka ba kai ka bashi, shine silman kada aka, wafuwa manzala maka, wadi man haramaka. Wanda ya ce ba zai zo wajen ka ba kai ka je, in ka je ka regu ne, ba abin da ya rage ka. In kana yawan zuwa, shi ya ki zuwa, ya ce kwata kwata baya son ka, saboda ka ba zai zuwa inda kake ba, ka yawaita zuwa inda yake, ka ga in ba ku shirya ba. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun, sai ka mai da shi masoyi. Haka kuma mutumin da ya ce shi kullun zaluntaka zai yi to Allah ya baka yanda zai ya zalunce ka duk wanda yake ci zalunta yake so ya yi ya zalunce ka to kai masa addu'a Allah ya tabbashi yana zalunci kai kuma ya baka abinda za a zalunce ka in baka da shi wa zai zalunce ka wai damu da kai wani ya ba damu da shi ba ma ai in kaga ana maka ka kai ne in kaga ana ba a son ka ana kinka akwai abinda kake da shi na alheri in baka da shi wa ya damu da kai wani wa zai kula shi ba wani ko kofar gidansa ba za a je ba wani in kaga mutane a kofar gidansa mutuwa a kai in baka ba wanda zai zo to saboda ka in ka samu har wani ya ce shi kuma baya yinka baya son ka to kai kuma ka manne masa sai ya ka so shi sai ka sai soyayya ta san ya so ka din tunda ita soyayya da kiyayya dukkan su babu tabbatatto babu tabbatacce soyayya in kana so zaka saye ta haka kiyayya ma duk wanda yace maka bana son ka a ba kai ne baya so ba yanda yake son kansa haka yake son ka akwai abin da kai masa wanda bai game shi ba ce sa yaki wannan halin yake yi to ka canje halin ka ga in bai so ka ba duk wanda yace ina son ka ba kai din yake so ba a hali akwai da wani hali wanda ya gamsu da wannan halin shi yake jin dadin sa kai kokari ka rike wannan halin sai ya ta son ka wala ma wasafal jalil tabaaraka wa ta'ala yayin da ubangiji mai girma ya sifaita al-mustafa shugaba sallallahu alaihi wasallama bi husnil khuluqi da kikkiawan hali alimna anna husnul khuluqi shay'un azimun anan muka sani cewa kikkiawan hali abu ne mai girma tunda Allah ma da kansa ya girma mashi abbara amma inda al-mustafa sallallahu alaihi wasallam min al-karamati wal mu'jizati wal a'mali al-jalilati bi husnul khuluqihi Allah ya fassara abinda manzo Allah yake da shi na darajoji da mu'jizozi da ayyuka manya manya sai Allah ya ce duka ken hali ne husnul khuluqi halaye ne masu kyau awwalu ma yuzanu min a'mali al-abdi husnul khuluqi farkon abinda Allah zai auna wa mutum a lahira a cikin ayyukansa shine halayensa masu kyau in aka auna halayensa masu kyau to daga nan ya san makomansa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa awwalu ma yudau fil mizani al khuluq al hasan farkon abinda ake dorawa akan ma'aunin dan adam a lahira halayensa in aka dauki halayensa masu kyau aka dora su to sune za su taimaki ibadunsa kuma hasana khuluquhu wanda halayensa suka yi kyau nala darajatul ulya ya samu daraja madaukakiya inda rabbi tabaaraka wa ta'ala wajin ubangijinsa akbara wahidu min sahabati wata rana wani sahabi yazo fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ne zai shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi zuhuri ne wanda ya karba daga Anas ibn Malik yadda Anas ya fada yace kunna julusan ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala yadallu alaikum al'ana rajulun min ahli aljannati yanzu nan wani zai shigo muku wannan mutumin yana da cikin dan aljanna fadala rajulun min al-ansari sai wani mutum ya shigo a cikin mutanen Madina ta dafalihiyatuhu min wuduhi jemunsa yana diga ruwa saboda alwalansa hatta allaqana alaihi fi yadi shimali yana rike da takalmansa a hannunsa na hagu falamma kana al-gadu da gari wannan ka an fade shi yayi yazo kenan da gari ya waye kada nabi sallallahu alaihi wasallam misra zalika sai annabi ya sake fadi yace yanzu nan wani zai zo ya zai zo yanzu wannan mutumin dan aljanna ne falala zalika rajulu sai wancan mutumin jiyan sai ya sake dawowa ala misri hali yadda ya zo ji haka ya zo yauma alula falamma kama nabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya tashi ya shiga tabi'ahu abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi dan amr ibn al-as sai ya bishi fa qala sai ce inni la haitu abi fa aqsamtu an la arkula alayhi salasan yace na riga nayi wa mana nayi alqawari wa mahaifina nace bazan shiga bazan zo sau uku ba fa in ra'aytu ka antu wini ilayka hatta tamliya fa'altu mana nayi wa mahaifina laifi yanzu ba zan je wajen sa ba, amma in kaga zaka iya ajiye ni a wajenka har wannan laifin ya wuce, shike dan bismillah. Kala na mutum ya ce bismillah ka zaura mana. Kala Anas ana sai ce wa kana abdullah yuhaddisu annahu bata ma hu tilkal layali as-salasa, sai ya kwana a wajen sa kwana uku, dama dabara ya shirya ya ga halayen mutumin. Falam yarahu yaqumu min al-layli shay'an, bai ga mutumin yana tashi da dare ya kwana sallah ba. Ghayra annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashi zakara Allah azza wa jalla, amma idan ya juya akan cifira sai yana bacci, in ya tashi sai ambashi Allah, amma ba wai ya zai tashi ya sallah ba, ai ya juya ya ambashi Allah sai ya koma cikin baccin sa. Wa kabbara, sai ya kabbara hatta ya koma li salati al-fajr, haka yayi tayi zai ambashi Allah, zai hayrala ya la ilaha illallah mur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allahu akbar, sai saki juyawa ya tabaccin sa. Haka suka yi kwana uku, wannan mutumin yana tabacci baya sallar dare. Bala Abdullah sallallahu alaihi wasallam ghaira anni lam asma'uhu yaqulu illa khairan, sai dai zamana da shi kwana uku ban taba ji ya furta magana marar dadi ba, duk maganganun sa masu dadi ne na alheri ne. Na'am illa khairan. Falam ma madati salasu layalin, yayin da dare uku ya wuce, wakitu ana hata gira amalahu, har na soma na ja to wannan mutum kan ba wani aikin da yake yi ba ma, mutumin da ko sallar dare baya yi, ka san mutane da son sallar dare, in baka sallar dare to kai ba mutum bane. Shikenan qultu sai na ce ya abu abdullahi inni in lam yakun baini wa baina abin garabun wala hajarun samma, yace inni ni fa barin ga maka gaskiya, da ba na ce maka baba na yi fishi ba, kwana uku ba zan je wajensa ba, to ƙarya ne ba ni kan ba wani fishin da muka yi, ko ban ƙaurace masa ba, da ma na zo ne, walakin samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu laka salasa mirarin ya dalilu alaikum ana rajulun min ahli aljannati, naji annabi yana cewa yanzu nan dan aljanna zai shigo muku, sai naga kai kake shigowa har sau uku, duk lokacin da annabi ya faɗa sai ga kai kake faɗowa. Faratu an abiya ilayka li anzura ma amaluka, shine sai nake nace to bari in bika in ga aikin me kake da daddare, fakta dia bihi ni ma in yi koyi da wannan aikin. Falam arakata amaluka sira amalin, sai naga baka wani aiki babu wata nafila da kake yi ba, komai kana baccinka. Faman ladhi balaga bika ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to kai menene kake yi wanda ka samu wannan matsayin da annabi da kansa yake cewa duk lokacin da zaka bullo sai ya ce ga dan aljanna yana zuwa. Faqala sai ya ce ma huwa illa ma ra'aita, ni dai yanda ka ganni haka nake, ba abin da nake yi. Qala billahi shi faran ma wallaitu, da na tashi zan tafi, da ani sai mutumin ya kira ni. Faqala sai ya ce min ma huwa illa ma ra'aitu ghaira anni la ajidu fi nam fi nafsi li ahadin min al-muslimin gishan wala ahsadu ahadan ala khairin adahu Allahu iyyahu. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nudigu. Sai mutumin yace bayan Abdullah ya juya zai tafi, yace ka a zo dawo, abinda ka gani haka nake, yadda ka gani haka nake, amma ni ina da wani hali, bara jin wani a cikin raina a cikin musulmai in ji na tsani wani ban taba yi ba, sannan bana wani hasada don Allah ya baci wani abu, duk abinda Allah ya baka so nake ma Allah ya ƙara maka. Eh ai naka ne, inda na wani da ni za a bawa, to tunda naka ne a baka a ƙara maka, don an ƙara maka me zai rage ni. Sannan kuma sai Abdullahi ya ce to tunda haka ne, wannan matsayin da shi ka samu annabi yake ambatonka kullum yake faɗin ka cikin yan aljanna. To shine na'am wannan hadisin muka karanta, na'am mu koma kan sharhan mu. Akbara wahidu min sahabati, ɗaya daga cikin sahabbai ya fuskanto, fa qala rasulu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa yadkhulu alaikum al'ana rajulun huwa min ahli aljannati, yanzu nan wani zai shigo muku, wannan mutumin dan aljanna ne, yana cikin mutanen aljanna. Fa dakhala Abdullah ibn Salamin ya shiga, falamma dakhala da ya shiga ibtada rahu sahabatu, sahabbai suka tace suka rigegeniya yas'aluna suna tambayan sa qalu law suka ce masa dallana ala amalika ka gaya mana aikin da kake yi hata na tadiya bika mu ma mu koyi da aikin ka annabi ya ambaci dan aljanna ga ka ka shigo fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam qala fika kaza wa kaza annabi ya yabe ka da kaza da kaza da kaza to ka gaya mana me kake yi mu ma muna son mu koyi qala sai abdullahi yace lastu bi kaseeri salatin wala bi kaseeri siyamin ni ba mai yawan sallah bane da dare ba mai yawan azumi bane walakin ni za asbatu amma idan na wayi gari asbatu anwi anni la udmiru al-ghilla wal-higda fi qalbi li 'abdin min ibadillahi hatta umsiya in na wayi gari ina kudurta wa zuciyata karki yadda ke saqiyayya ko jin hauci ga wani bana sa kowa a cikin bayin Allah har gari ya waye haka nake wala ajrahu bi lisani ayy 'abdin min ibadillahi hatta umsiya kuma in gari ya waye bana sa harshe na in yi maganar wani ba wanda zan bata wani ba shi da kirki to ni ne ina da shi ne in kace wani bai da kirki kai ina kaga kirki inda kaga kirki da ba za ka ga rashin kirkin sa ba ai mai kirki shi kirki zai ta gani in kaga mutum yana ta bibiyan mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa man tatabba auratin nasi tatabba Allahu auratahu hatta yufdihu wa law fi qari darihi duk wanda yake bibiyan laifukan mutane wane yayi kaza wane yayi kaza sai Allah ya bibiye shi ya kunyata shi har tsakiyar gidansa saboda ka ba shi da amfani sanin halin wani ba shi aka saka ba ka san halin kanka kai din ka yaya kake abubuwan da suke gaban ka sun ishe ka sun maka yawa ma yaushe zaka je ka damu da wani mutum yana nan an ba shi kaya kayan da aka bashi ya gagare shi dauka sai ya ga wani can ya shi kuma ya dauki kayan sa sai yake shi wannan bai iya dauka ba to kai ka dauki dakan tunda kai ba kama iya ba ka iya ma dora maka ya zauna ba wancan shi an dora masa har ya zauna yana tafiya kace kai wannan bai iya ba to kai da ka iya dauki naka ba ma na san ba dauki naka ka dora to saboda haka shirme ne duk mutumin da zai damu da mutane ya shiga uku wallahi wahala yake sha kar ka damu da mutum ka damu da kanka laifukan da suke tsakaninka da Allah sun ishe ka idan tunani kake so kai tunanin laifinka idan ibada kake so ga ibadu ba iyaka duk dan adam iye ce zai ƙara rayuwarsa ibada wallahi yana da wannan damar ibadu ga sunan in ka karanta qur'ani kace na gaji akwai nafila in kace na gaji akwai istighfari in kace na gaji akwai salati in kace na gaji akwai haylala in ka gaji akwai tasbihi in ka gaji ka je ka duba mara lafiya a asibiti in ka gaji wani ya mutu ka je ka raka janaiza wannan bai ishe ka ba wai zatan laila lailu idan dare yazo in ji shi abdullahi an wi sai in yi niyyan anni la admirul hijja wal gilla li 'abdin min ibadillahi a cikin dare kuma har gari ya waye bana sa wani a raina wani yayi min kaza bari in tuno bana tunowa to haka shine lafiyar mutum duk abin da aka yi maka in na sharri ne ka manta in kuma sharri kai wa wani kar ka manta in alheri aka yi maka ka manta in kai wa wani in alheri aka yi maka kar ka manta in kai wa wani alheri ka manta haka dama yake in kai wa wani alheri ka manta da shi in yayi maka alheri kar ka manta saboda kai ta gode masa in aka yi maka sharri ka manta in kai wa wani sharri kar ka manta qalu law suka ce huwa zaka lalle wannan halin ne yawma la yafu malu wala banun wa sheshe ranar da ake shiga aljanna ran da dukiya da yaya ba sa amfani illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda yazo wa Allah da zuciya kubutacciya hadha huwa khuluquhu azimu wa inna sunni halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su girma khuluqul mustafa sallallahu alaihi wasallama halayen annabi lam yata'allaq bi dunya wala bil ukhra ba hali ne zaka ce a annabi yana da hali mai kyau a duniya ko yana da hali mai kyau a lahira ya wuce haka shi matsayinsa ya wuce maganar duniya ko lahira a shi kawai matsayinsa ka hada shi da ubangijinsa kawai annabi yana son ubangijinsa yadda ya san Allah yafi kowa sanin Allah. Allah yana son annabinsa fiye da yadda yake son komai, saboda ya fifita shi akan komai din. Bal bil maula jalla wa ala, annabi shi halayensa suna dangantuwa ne da Allah Ubangiji tabaraka ta'ala. Fa qala lahu haqqu, shi yasa Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim, kana kan halaye masu girma.
Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikum al-maftun.
Inna rabbaka
huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikum al-maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fasa tubsiru, za ka gani ya Rasulallah, za ka gani sallallahu alaihi wasallama. Wa yubsiruna, su kuwa makiyanka za su gani. Bi ayyikumul maftunu, waye aka jarraba a cikinku. Qalu, suka ce Muhammadu majnunun, kafirai sun ce Muhammadu nan bashi da hankali. Satara wa yarawna aljununa fi man, za ka gani su ma za su ga waye ne yake da hauka. Mahaukashi dai shine wanda za a kashi lahira a cicibe shi a kashi wuta, shine babban mahaukashi da yana da hankali da bai je wuta ba. Ko wutar duniya aka je maka ka shirya kayanka, ga wuta tana huruwa, ka zo ka shiga, in kana da hankali za ka shiga, amma mara hankali ba, ya ce masa ya shiga sai ya shiga sai in ta kona shi. Da saboda haka duk wanda ka ganci a wuta a lahira, rashin hankali ne. Hal fika aw fihim, haukar da suke faɗa kan ta kashe ko ta su ce su ne da hauka. Bal fihim, su ne hauka tana nan a cikin kafirai. Humul majanina, su ne mahaukata da suka bar kansu, za a dauke su a shishibe su a kai su inda dukkan dan adam baya bukata a kai shi, kuma a kai saboda rashin hankalinsu. Masdaru ala wani maf'ulin, shi maftunu din ma'ana fitnatu, shi ne masdar ne. Bi ayyikumul maftunu ma'ana bi ayyikumul fitnatu, fitinar a waye take, shi ne yake masdarun ala wazni maf'ulin, amma an gina shi akan ma'aunin maf'ulu maftunu kenan. Kalma aquli, hankali ana ce masa maqulu, ba wanda aka yi wa hankali ba. Al maqulu, hankalin ake nufi. Wal maisuru, to saukin ake nufi. Wal majzubu, jazbar ake nufi. Inna rabbaka, ubangijinka huwa alamu, shi ya san biman dalla an sabilihi, wanda ya bata ya bar hanyarsa. Wa huwa alamu, Allah kuma shi ya san bil muhtadina, shiryayyu. Allahu tabaraka wa ta'ala khabirun bi kulli shay'in, Allah ya san komai. Fa in kana Muhammadu wa ashabuhu alladhina ala alhuda, idan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sune akan shari'a, fallahu ya'lamu zalika, Allah ya san haka. Wa in kana antum, inda kune akan shari'a kafirai, fallahu ya'lamu zalika, Allah ya sani. Ala kulli halin dai, Allah ya san kafirai banzaye ne, mu'minai dai da annabi sallallahu alaihi wasallam sune mutanen ke hankali, mutanen kirki.
Fala tudil mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun.
Fala tudil mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tudil karkabiy wa al mukazzibin, masu qariyata qur'ani ko masu qariyata annabtaka ko masu qariyata ashiriya. Sabu nuzuli ya sabu saukar wannan aya anna quraishan quraishawa ne mutanen makka a tawur rasul sallallahu alaihi wasallama suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama. Ala ra'sihim walid ibn al-mungira, walid ibn al-mungira shine shugaban su, wannan babban kafiri wanda mahaifin Khalid ibn al-Walid, Khalid sarkin yaƙin nan wanda ya bude garuruwa zamanin sayyidina Umaru, to mahaifinsa ne walidu. Walidun kafiri ne, ya kafirci ya halaka. Wa sabal walida khacchata samin tasradan an har hayatul raqao, to shi walidu kafiri ne. Allah ya bashi dukiya, ya bashi yaya, ya bashi komai dai, to kuma sai Allah ya shi kafiri. Kuma ya haifi babban sahabi Khalid, kuma shi ya bude duniya musulunci nan inda bai je ba. Khalid shi ya bude Farisa, ma'ana Iran, shi ya bude Syria, shi ya bude Lebanon, shi ya bude Jordan, shi ya bude har Turkiya, har Iraki ma, duk Khalid ne ya bude su. na'am fa qalu lahu sai kafirai da suka suke gaya wa annabi suka ce masa al'ana dalal khilafu bainana wa bainaka yanzu dai sabani yayi tsawo tsakanin mu da kai nuhibbu an nasariha muna so mu huta da wannan sabanin tadduku ba da sabbika li alihatina wa tasfihika li qulina wa naskuta ma anta alaihi kai ka daina zagin allolin mu guma kan mun nan ka daina zage su ka daina kuma wautar da hankalin mu kace ba mu da hankali kuma kai shiru mu kuma za mu yi shiru duk abin da kake ba za mu maka magana ba au na kunu ma aka ala dinika sanatan kamilatan ko kuma in ka yadda mu za mu shiga addinin ka mu yi shekara daya da kai a cikin addini wai zan karatu sanatu idan shekara ta shika ta kunu ma ana ala dinina kai kuma ka dawo addinin mu kai maka addinin mu na shekara autam dahuma inda na min addini wannan dahuma inda ka min addini hadha kulluhu mudahanatun ko kuma ka yabi guma kan mu da addinin mu kace mai kyau ne mu ma mu yabi naka addinin Allah ya ce wannan duk babu aiki banza ne mudahana ne Allah ya ce karka yadda fala ta dil mukazzibina karka biye wa masu ƙaryatawa la taqbal minhum ma yad'unaka ilayhi karka karba abin da suke kira ka zuwa gare shi waddu suna guri ne tamannau suna guri lautu da hinu ka sawwaki kanka saboda su talinu lahum kabisu fayudhinuna sai su zalunce ka yalinuna laka suka ce za su yi maka mana za su bi ka yallubuna minkal mudahanata abinda suke nema ba musalaha bace ba maslaha bane a zamba suke so al mudahanatu haramun ita mudahana haram ce mana zamba ce aminat tadahuni shine zamba cikin aminci ake ce mata da Hausa bi aksil mudarati mudarati yana da kyau ka zauna da mutum lafiya ba ruwanka da shi da harakokin sa shi ma ba ruwansa da harakokin ka ku zauna lafiya shine mudarato amma mudahana yace sai ka bar abin da kake yi ka dawo naka shi ma ya nuna maka zai bar abin da yake yi ya dawo naka ƙarya yake yi al mudarato sadaqatun shi mudarato zaman lafiya wannan yana da kyau sadaka ce bu ismu mudariyan fadaru manzo Allah sallama ya fara cikin hadisi yace an aiko ne saboda in zauna lafiya da mutane kuma al'umma ta ku zauna lafiya da mutane wa mudaratun nas sadaqatun zaman lafiya da mutane sadaka ce kullu hadha hadithun duka wannan hadisai ne mal farqu bainal mudarati wal mudahanati menene bambanci tsakanin zaman lafiya da kuma mudahana zambata juna al mudahanatu muharramatun ita zamba cikin aminci haramun ce wal mudaratu sadaqatun ita kuma zaman lafiya sadaka ce wal mudaratu kullu ma tudi min ad-dunya li salamati ad-dini ma'anan mudaratu ka bada duk abin da zaka iya bayarwa saboda addini ya zauna lafiya in akai kaza akai yarjejeniya kaza akai yarjejeniya kaza ba mai taba musulunci shikenan wannan yana da kyau ayi rubuce za ku zauna lafiya mu musulmi ne za mu zauna a cikin musuluncin mu ko ku zauna a cikin abin da kuke yi amma ba za mu taba muku addinin ku ba kar ku taba mana addinin mu to wannan yana da kyau mudaratu shine bazlud dunya li salamati ad-dini huwal mudaratu ko kuma ka bada wani abu ma na duniya saboda addinin ka ya kubuta yana da kyau wal mudahanatu bazlud dini li albi dunya mudahana to shine wato mutum ya bada addinin sa saboda neman duniya da yaga wata kafa za ta budu amma mutanen da zai hulla da su in ba ya saki addinin sa ba zai samu ba za su yadda da shi ba sai ce to bari ya sallami addinin nasa ya hakura saboda ya samu wannan abin to wannan ya halaka man taraka shay'an min dinihi duk wanda ya bar wani abu na addinin sa dalaba limar dati ahli duniya saboda ya samu yaddan mutanen duniya mutanen duniya dama su duniya suka sani za su iya kiranka in kai malami ne ko kai wani sarki ne ko kai dai wani ne wanda mai fada aji su ce abin naka yayi tsauri da yawa ka tsananta ka zo ka sassauta mana mu tafi daidai to in ka sassauta ka halaka domin ka bar naka ne ka bi nasu suke so in ka bi nasu kuma ka gama garaka ta kare to saboda haka in dai abin da zai shafi addinin ka karka yadda duk abin da za su yi maka in suka ce sai ka rasa wani abu naka na addini sannan su yi maka na duniya su rike duniyarsu da in baka shiga duniyar tasu ba me zai same ka to shine hatta ajira indahum jahan aw malan su ce wai za muna son mu baka matsayi ko muna son mu tsaye da kai a matsayi kaza amma kai din nan ka tsananta ra'ayinka ya yi yawa game da addinin nan kullum aka ji ka kai musulunci musulunci ai rufewa ake mu ma ai musulmai ne me yasa ba mu magana to mudahana ne suna so su halaka shi ne in ya san in ya shiga in suka samu suka ja shi a hankali suka dora shi suka baki wannan matsayin da sun gama da shi shikenan zai bar addinin sa ya dawo ya bi abin da suke so ko kuma yana son su bashi wata dukiya duk dai halaka ne duk abin da zai sa mutum ya bar addinin sa saboda ya bi wani ya samu wani abu abin da zai samu nan abin da ya shafi duniya a duniya ne ko matsayi ko dukiya to wannan fa hadhihi al-mudahara to wannan shine mara kyau din shine haramun al-mudaharatu sadaqatu wal-mudaharatu kabiratun min al-kaba'iri mudahana dai babbar laifi ne na halaku tabaraka ta'ala al-mustafa sallallahu alaihi wasallama Allah ya hana annabin sa an yakbara al-mudahana da kar ya karbi kafiran nan shirin da suke shiryawa zo ka bi mu mu bi ka babu wannan addini sai dai ku ku zo ku bi ai ku kai kambata wanda yake kambata ya ce maka zo ka bi mu ko kuma bari za mu bi ka kai ma ka dawo ka bi mu to batar na ku zambi ba za a bi ku bata ba in tunda in kun gane ku batattu ne ku zo ku shirya sai mu tafi tare in kuma ba za ku iya ba lakum dinukum waliya dini shikenan ku rike naku ni na rike nawa shine ita ce magana na wa wasafal walida Allah ya sifaita Walid ibn Mughira allazi huwa za'imuhum shine shugaban su wanda ya kawo wannan magana bi ausafin ashratin da sifofi 10 ga sunan alokashi alhamdulillah to sai gobe zamu ji sifofin insha Allah
alhamdulillah
alimu indallah
alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko me tambayar tana cewa ya shehu ina matsayin wanda yake sauraron karatun alqur'ani mai girma a waya amma wannan lokaci tana al'ada
ha ai za ta karanta ma ba sauraro ba in tana al'ada kuma ta haddace qur'ani ana so kafin al'ada ta kare ta karanta qur'ani gaba daya ba maganan sauraro ba ta karanta ma yana da kyau riƙewa ta dauki qur'ani ta rike shi gashi qur'ani ne tana cikin wannan halin shine aka hana saboda najasa amma ba hana ta karatu ba ba hana ta sauraron karatu ba ba hana ta zuwa ta je ta karo karatunta ba in akwai inda ta tsaya ta je malami ya kara mata ba tare ta rike ko takarda ko wani abu ba ta zo ta yi tusawa har ta haddace ba wani abu
na'am sai tambaya ta gaba tana kama da ta farkon mai tambayar tana cewa ya shehu mai al'ada za ta iya daukar alqur'ani da ta gani a kasa
in ta ga qur'ani a kasa inda wani ta kira wannan din ya zo ya dauki qur'ani in tana al'ada ba a son wanda yake cikin al'ada ya taba qur'ani yawa sai dai in ta tabbata ba kowa kuma inda qur'ani yake din nan qur'ani zai tawazarta to an ba ta dama ta yi taimama in ta yi taimama sai ta zo ta gusar da qur'ani ya zama larura kenan
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ya shehu na yi rak'ataynil fajr sai bacci ya dauke ni da na farka sai na ga jini ya zo min idan na yi tsarki shin zan rama wannan sallar asuba din ne ko kuma
to tunda ba ta san lokacin da jinin ya zo ba ba mamaki lokacin da jinin ya zo tunda hatta ya rakata alfajr ya kaga lokacin sallar asuba ya yi to tunda dai har lokaci ya riga ya yi lokacin da sai bacci kuma babu jini to kaga wannan sallar ai ta riski lokacinta lokacin sallar ya same ta cikin tsarki saboda haka in ta gama al'adarta to za ta biya wannan sallar asuba din
na'am sai tambayar mu ta gaba me tambayar yana cewa ya shehu na cire zakka ne sai aka sace zakkar to shin zan sake fitarwa in biya
to to abinda malamai suka ce idan ka cire zakka abubuwa da yawa suke dubawa na farko lokacin da ka cire zakkan dama lokacin da ka saba cirewa ba ka tsallaka ba in ka tsallaka lokacin in ka cire in aka dauke za ka biya idan kuma da ka cire kuma a ina ka ajiye ta ka ajiye zakkar inda kake ajiye kudinka sai ka dauke zakkar ka bar naka kudi to in ka ajiye inda kake ajiye kudinka sai ka dauke zakka aka bar kudinka to wannan daga Allah ne in kuma ka ajiye inda yayi wannan na talakawa ne duk inda aka ajiye ba damuwa sai ka ajiye musu sai aka dauke zaka biya ai naka me yasa baka ajiye shi a wajen ba saboda haka in dai mutum ya shirya zakka ya kula da ita yadda yake kula da dukiyarsa wannan zakkar da yake shirewa ta fi masa dukiyarsa a lokacin da ya shirya zakkan nan ya dauki wannan dukiyar ta zakka din ya shirye ya ayyana ya kira waɗanda zai bawa sai suka taho kafin su zo sai ya mutu wannan zakkar da za a bayar masa ta fi masa amfani wannan abin da ya bari gaba ɗayan sa sunansa gado ba shi da amfani a wajensa amma wannan zakkar da ya shirye zai je samu kayan sa a lahira saboda haka zakkar nan muhimmiya ce farilla ce Allah ne ya faranta ta har zamanin sai na Abubakar ma da wasu suka giba da zakka sai na Abubakar ce sai mun yake su sabai suka ce ta annabi bai taba yakin su ba sai na Abubakar ce Allah ya ce kafirai ne mu yake su wailul lil mushrikeena allazina la yutuna zakata hum bil akhirati hum kafirun Allah ya ce mushrikai ne kafirai ne dole mu yake su saboda haka zakka ba bar wasa bace farilla ce in aka shirye ta a kula da ita har bawa waɗanda suka cancanta
na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mai taida taba ya baka zakkata karba
eto taba ko menene sana'arsa ko menene yake sayarwa to in ya shirye zakka in ya shirye zakka ne wato ai ba kai ka neman masa kudin ba kuma wannan sana'ar da yake yi ba za ta shafi wanda ya bawa zakka ba ai ita zakka dukiya ta sani dukiyar musulmi wane musulmi ne kuma yana da dukiya dukiyarsa kuma ta kai zakka tunda ta kai zakka dai yanzu a shirya dukiyar zakka aka shirya dukiyar zakka ba ruwan musulunci da menene sana'ar wanda yake wanda ya shirya zakkar saboda ka zakka waɗanda za a bawa halal ne a gare su shi kuma shi ya sani zakaninsa da Allah da abin da yake yi
a ƙarshe akwai masu bukatar addu'o'i kamar haka akwai wanda ya aiko takarda ya ce yana so shehu da sauran al'ummar musulmi a taya shi da addu'a yana da ɗansa wanda yake kangararre ne yana shaye-shaye yana ɗauke-ɗauke yana faɗace-faɗace akan Allah ya shirye shi amin amin sannan akwai wanda ya aiko kuma ya ce yana fama da wani sabo ne wanda yake yi sai ya tuba kuma sai daga baya sake komawa yana aikata
yayi ta kokari dai yayi ta kokari har Allah ya raba shi da shi
amin
amin yayi ta kokari kuma yayi ta samun abubuwan da za su raba shi da abinda zai kai shi zuwa ga wannan matsalar ya gane misali in waje yake zaune wani mutum ya taba zuwa waje wani malami ya ce gashi ga damuwarsa da take damunsa inda yake malamin ya ce shaidan ɗinka ya rinjaye ka a wajen ka ƙaura ka bar wajen ka koma inda shaidan ɗinka ba shi da ƙarfi yawa kuma ya shiga ba da addu'a kuma dai tunda baya so ya yi ta ƙoƙari duk abin da ya same shi ya tuba wa Allah in ba daina tuba ba kuma ya ɗaukar wa zuciyarsa ba zai sake ba in yana haka Allah zai taimake shi ya daina zai bari insha Allah yaro wanda yake kangararre kuma Allah ya shirye shi Allah ya shirye mu gaba daya ya shirye mana gaba daya Allah ya raba mu da duk abin da zai dame mu a duniya da lahira Allah ya gyara mana halayen mu
sannan ko da ya ko kuma yace yana so a ce maka mar da addu'a yaron sa ya bata
Allah bayyana shi Allah ya dawo da shi
suke so a ce su da addu'a abokin su bai da lafiya neman ilimi shari'a kariya da sauransu
Allah ya biya duka bukatun
akwai masu bukatar tajdidi kuma
duka dai Allah ya biya duka bukatun mu Allah ya mana albarka
amin
Allah ya sa mu cikin wadda yake tara cikin wannan wata
amin
masu dauka wannan nauyi suke ta kokari suna tuttorawa al'umma a duk wanda yake tsayawa akan ya taimaki addinin Allah Allah ya taimake shi
amin
duk wanda yake tsayawa akan musulunci ya shiga ba karatun qur'ani ya shiga ba addini ya shiga ba musulmai su yi karfi Allah ya taimake shi
amin
Allah ya taimake mu gaba daya
amin
Allah ya biya bukatun mu gaba daya
amin
na duniya da na lahira
amin
Allah ya sa mu cikin wanda yake intawa cikin wannan wata
amin
kashi mun samu wasu yara sun zo daga zaviyar mai guduma Allah ya saka musu da alheri duka dai Allah ya biya bukatun mu gaba daya Allah ya yi mana albarka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulika al-fatih lima sabaqana lak ilak wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ya miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin